Shaidan gani da ido da dama sun tabbatar da cewa kamfanin NNPCL ya rage naira 20 kan kowace litar mai a sassa daban-daban na birnin tarayya Abuja, kamar yadda za ku ji daga bakin wanda ya sha mai a unguwar Garki.
Sunana Ibrahim Isa. Yau na sha mai a NNPC dake Garki a farashin 1,040. To sauyin nawa ne nan haka da aka yi a farashin man?
Bayanin Ibrahim Isa dai ya tabbatar da cewa gidajen man kamfanin NNPCL na aiwatar da sabon farashin da aka rage, labarin da ya yi ta yaduwa a ƴan kwanakin na kafofin yada labarai na yanar gizo. Aliyu Muhammad Tukur ma'aikaci ne a gidan man Azman, wanda ya shaida mana cewa
a halin yanzu muna saida lita mai 1,080 shine 1,080 naira. Dalilin da ya sa muka rage kudin mu gaskiya shine mun dan samu ragin kasuwa sosai akan da wannan, gaskiya shine dalilin da ya sa muka rage kudin mai, dan za haka ba muna kan ragewa dan yanayin kasuwa ya kai da take tafiya, dole a haka za a tafi da ita.
Sai dai wasu ƴan ƙasa sun ce matakin rage farashin litar mai da kamfanin NNPCL ya dauka ya nuna rashin tausayin talakawa ne kawai.
Sunana Sabiu Hussaini Fatimiya, yanzu ni direban taxi ne. To wannan labarin wani abu ne wanda in zuciyanka ta ta farfasa sai ta ido konewa, saboda ai last 2 years kika muna sayen shi 195, aka zo aka yi mana wani ƙarin da hawan jini ya kama wa ƴansu this paralyzed ya kwantar da su. To yanzu kuma aka zo aka ƙara wani ƙari wanda ina gida na yi bige-bige da zan yi rance ma in dawo na kasa, sai da na ɗauki lokaci. To kuma yanzu an kai shi 1,060 naira. Yanzu saboda ganin duwatsu ne ake mulka a ce an rage naira 20, ni ban san me zan ma iya ce ma wannan hauka, zan kira shi koko rashin tausayi? Allah aƙalla da ya dace su san cewa mutane suke mulka ba dabbobi ba. Yanzu ana son a ce mu godiya ne koko mu ce Allah ya isa akan wanda muka yi ada? To me rage naira 20 a mai, wani irin raina hankali ne? Dan ni inda ina da iko ne na san matakin da zan ɗauka kawai.
Da muka nemi ji ta bakin jigo a ƙungiyar IPMAN kan musabbabin sauyi da aka gani, Dr. Zarmar Mustafa ya ce
na farko dai rage wannan farashi da NNPC kai abu ne wanda yake dama muna tsammanin sa, saboda ita wannan kasuwa ta mai da yake gwamnati ta cire hannunta kasuwa ne take kanta. To a sanadiyan wannan yazo ya kasance landing cost na PMS abin da zai kama ka, saboda gangan crude oil ya sauka farashin sa, kuma dan canji da aka samu na karuwan darajar naira ya dan sa an samu dan sauki, shine sanadiyan da yasa kika ga NNPC ma suka samu dama da suka rarrage. Kuma kamar yadda suka rarrage mu ma membobin mu, yawancin gidajen mu ya reflecting ba farashi da ake sayarwa na farko haka ake sayarwa, za ka ga bambancin akwai naira 20, naira 30, wani naira 40 ma yana ragewa. Saboda haka ba NNPC ita kadai bane ta rage, mu kan mu ma gidajen mu yawanci in kika lura da abin da ake sayarwa within the last 1 week zuwa 2 weeks zaki ga farashin mu ya sauka yayi baya, saboda yanayin yadda muke samun kaya din mun dan samu sauki.
Ko menene bambanci tsakanin farashin dauko mai daga matatar man Dangote da na NNPCL? Dr. Zarma Mustafa ya kara da cewa
akan yanayin yadda muke sayan kaya a hannun NNPC da kuma farashi na Dangote. A yanzu haka a gaskiya yanayin yadda muke samu a hannun Dangote, muna sayan kaya kusan naira 970 falita. Wannan shi ma sai in zaka iya sayan akalla lita miliyan 2, wanda yake mutum mai karamin karfi ba zai iya sayan wannan lita miliyan 2 ba.
Wasu majiyoyi masu karfi dai sun shaida cewa man kamfanin NNPCL ya fi na madarar Dangote tsada, lamarin da muka nemi ji ta bakin NNPCL din akan batun. Da ma yiwuwar a dawo da maganar kayyade farashin litar mai, amma ba a dauki kiran wayar tarho da muka yi ba. Sauye-sauye a farashin litar man fetur a cikin kasar da shekaru biyu a Najeriya dai na ci gaba da jefa talakawa cikin matsi sakamakon wasu abubuwa da suka hada da cire tallafi, batun da masana tattalin arziki suka ce ya jefa ƴan ƙasa cikin wani irin munin tsadar rayuwa. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.